أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايا كبرك من سادوا أو مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان لنتي ببدا كراتم منا عمدة الفقه ولفا الموافق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ونشيني مجلسينا سبعين دبيوكو سبعين دبيني samu wannan nakewta 72 ne ina tunani a cikin karatun wannan littafin. Muna 24 ko 23 ga watan Zulqa'ida, hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 11 ga watan 5 a kalandar Bature 2026. Idan ba a manta ba, sati da ya gabata mu kammala karatu akan babi wanda yake mana bayani akan al-khiyar, shine zabi na masu cinikayya guda biyu. Yau insha Allah za mu tashi sabon babi wanda zai mana bayani akan as-salamu da al-qaratu. Duk da kasancewar wancan satin akwai tambaya wanda nace insha Allah mun zo wannan satin za mu yi bayani akan ta, to kuma ko mu yi karatu mun karasa sai mu bayani akan masala ka ta dauke lokacin karatu insha Allah. Malaike cewa babu salam. Annabi Abbas radiyallahu anhuma qala qadima rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al madinata wa hum yusrifuna fi thimari as-sanata was-sanatayn. فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ويصح السلم في كل ما ينضبط في الصفة إذا ضبطه بها، وذكر قدره بما يقدر عليه. بما يقدر عليه به من كيل أو وزن أو ذراع أو زرع أو وعد. أما المسكرة فإن لم تسكري أتحريتا بذي كسن تيبا زرع كوكما وعد، فإذي كسن تيب زراء أو عد. وجعل له أجلا معلوما وعطاه الثمن قبل تفرقه، ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجف حتى يبين ثمن كل جنس، ومن أسلم في شيء لم يشربه إلى غيره ولم يجف له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز العقالة فيه أو في بعده لأنها فسخ. أبو بجري malam zai mana bayani akan mas'ala ta assalamu. Assalamu yana ɗaya daga cikin nau'ika na cinikayya wanda yau da gobe ake yin shi, wa khasatan a wannan zamani shine ciniki na oda ko ciniki na comment. Ka ba da kaya, idan ka wani yana son kaya sai a zo a yi ciniki, babu kayan a hannunka, kai kuma za ka tafi da wannan kuɗin da ya baka ka kawo mai kayan da yake buƙata iya siffar da yake so, iya adadin da yake so a farashin da kuka yi ciniki. To shi ne malam zai mana bayani akan assalam. Assalam yana ɗaya daga cikin cinikayya wanda ake kiransu da bai'ul ma'duma, abu ne wanda kai baka da shi zaka yi cinikin shi. To dalilin me ya sanya shari'a ta tabbatar da haka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tarsa da mutanen garin Madina suna yin bai'us salam, amma dai a jahilci ake yin shi. Manzo Allah da yazo sai ya daidaita musu su, saboda bai'us salam da kuma taimakakkeniya a cikin shi, kamar yanda hadisin da zamu karanta, hadisin Abdullah ibn Abbas, idan ka leka zaka gani da kai sifa ta taimako, kai bakka da abun. Misalin a harkon al'amarin assalam, an fara yin shi ne akan ƴaƴan itace, sai in zo in baka ƴaƴan itace ko in baka kuɗin bahu goma, in ce wannan bahu goma ina son su idan damana, idan ta sauka, ko idan aka ƙare aka girbi kayan gona ka kawo mini bahu goma, sai mu yi ciniki da kai, ina son bahu goma, duk bahu ɗaya nawa zan ka saida mu, zan saida maka duk bahu ɗaya jikka goma, kenan bahu goma jikka ɗari, sai in lalata kuɗi in baka. Idan na baka kuɗin nan, ina jira lokacin da aka gama damuna ƙarshen watan September za ka kawo mini bahu goma da hatsi, kai a matsayinka na manomi an taimaka maka. Shi kuma shi yana jiran abin da ya baka. Dalilin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo ka'idodi, ya kawo sharuɗɗuka, ya dora wa bai'us salam. Shine zan mu dauke shi a matsayin ciniki na komanta, wanda baka ne zan yi abin baka da shi, amma dai zuwa lokacin da muka yi alkawari za ka kawo mini wannan kuɗin da na baka, za ka kawo mini wannan kaya zuwa lokacin da muka yi alkawari. Shine wannan hadisi Abdullahi bin Mas'ud ibn Abbas zai ba mu labari. Bale ya kawo mana hadisi da farko, ya bude babin da hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi, yake cewa Annabi Abbas radiyallahu anhuma, daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah shi tabbata a gare su, qala, yake cewa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-Madina, manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, ya iso garin Madina, wa hum yusrifuna tithmara as-sana wa sanatayn, sun kasance suna yin salami a bangaren abin da ya shafi kayan itace, kayan itace suke yin salami a kan shi. Shi ne zan ɗauki kuɗi in baka a kan lokacin da ƴaƴan itacen ka suka nuna, za ka ba ni wazani kaza, ko kuma tiya kaza, ko kuma kilo kaza. Na riga ni na ƙaddama maka da kuɗin. Shi ne yake bayyanawa suna yi as-sana wa sanatayn, suna ɗaukar lokaci mai tsawo. Wani ne a baka a ce he shekara ta dawo ka ba ni bahu kaza na abin da na kuɗin abin da na baka, wani kuma he shekara ta ƙara kewayewa shekara biyu sannan ka mayar da abin da aka baka. Yake cewa faqala, manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, sai yake cewa man aslama fi tamari, duk wanda yayi salami a bangaren abin da ya shafi dabino. A wata riwaya man aslama fi tamari, duk wanda yayi salami a bangaren abin da ya shafi ɗayan itace, fal yuslim fi kailin ma'lumin, to yayi salamin shi a wani awo wanda yake sananne, tiya nawa na baka, bahu wani iri na baka, dan masaran bahu ne mai kaza, shi zakka shi muka yi alkawari da kai za ka maido mana a lokaci kaza. Shi ne fal yuslim fi kailin ma'lumin, ai awo nawa aka yi, tiya nawa muka yi, ga kuɗinta za ka kawo mini wannan al'amarin, ko wannan kayan abincin da na ba da na ce ka kawo mini, za ka kawo mini shi a wazanin ma'lumin, ko kuma awo nawa, wazanin shi ne ɓangaren sikeli nawa aka baka. Yace ila ajalin ma'lumin, kuma zuwa wani lokaci wanda yake sananne, wajibi ne sai an kayyade yaushe muke nazo na dauki jikka ɗari na baka. To wannan jikka ɗarin abinda nake so ga kai shine ina son bahun masara guda goma. Eh, ciniki yayi, na amince zan kawo maka yaushe, zan kawo maka bahun masara ɗan tiya 40 guda goma. Eh, na yarda, na amince. Zuwa wani lokaci, zuwa idan Allah kai mu ƙarshen September, rana ta ƙarshe ta watan September zan kawo maka. To wannan a wannan halin an yi salat, amma dai idan aka saba na baka ban san adadin da zaka kawo mini ba, ko na baka ban san ba lokacin da zaka maido mini ba, wannan ba salami bane ba, sai dai ya koma bangaren bashi. Shi kuma bashi, kuma duk bashin da zai iya janyo wani amfani, shi kuma ya koma riba. Tunda a nan in bashi ne da kai amfani, takan yi kai da kai abin da kake kirdada a can, kuma shi ma zai samu manfa'a a ƙarƙashin wannan. To shi ne nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana ya kasance fi kailin ma'lumin wa wazan ma'lumin ila ajalin ma'lumin, wajibi ne in dai zan baka wannan, zan maka koman, to ya kasance abin da zan baka. Misalin yanzu ina son mota sai in ce maka to wani mallam ibrahim mota nake so ina son corolla ora wadda take ani inta dey milkins kuma kaza mun bayyana maka sirrofinta sai in dauki kudi na in baka kai ai banka da wannan abu baka da shi shi kuma ai a kaida ba a tuniki akan abin da baka da shi sai nan aka maka rangomi akan as-salaf yanzu kana iyawa in ce maka to ga kudi wannan motar nawa take sai kace a ai motar dan tana yin kaza ko kuma bujinkerta mun zuwa gobe zan biyo bayanka sai ka tambaye waɗanda suke saidawa a kutani ne ka tambaye far motar nan nawa take hakudin kawo ta nawa take in na mata transit nawa take in na zo ni liban nawa zan samu ka ida lissafin ka washe gari he mu ga mu wani motar nan an iya samun maka ita a kaza a rage mini a to zan saida maka a kaza a miliyan 3 zan ka bani a miliyan 3 da rabi a rage ne na hudda maka jika 100 to miliyan 3 da 400 mota ga kaza na baka muwasafat in mota sai ka dauki kudi in ta saba yaushe mota za ta zo mota za ta zo karshen wannan wata to wajibi ne mu cika ka'idar da muka kaga wannan ciniki ne wanda ainihin shi abin da bakka da shi wala tabi ma laysa indaka ai mun karanta wannan hadisin ta Hakim bin Hizam kada ka sayar da abin da baka da shi amma dai anan a mas'alar salam sai aka maka rangwame ina iya zawwa in wadi maka in na cika maka a sifa kaza nake so a abinci ne kayan abinci ne a tiya kaza nau'in abincin kaza kuma yaushe za a same shi in mun yi tuniki mun tabbatar da tuniki in dauki kudi in baka kai kuma yake cika wannan ka'ida wadda take asalin tunikin tuniki ne wanda babu shi a cikin addini amma dai manzo Allah sai ya rungume a kalkashin abin da ya tarsa da mutanen Madina suna aikatawa sai ya kawo ka'idodi guda uku ya shimfida musu man aslama fi thamarin ko fi tamarin falyuslim fi kailin ma'lumin wa wazanin ma'lumin ila ajalin ma'lum wannan ita ce ka'ida sai malai yake cewa wa yasihhu salamu fi kulli ma yandabidu bi sifati idha dabatahu biha ai hadisin da muka kawo hadisi ne wanda ya maka bayani akan ayyan itace sai malai yace salami yana ingantuwa a duk abin da ake iya wasafa shi da wata sifa a kiyaye shi da wata sifa a ce maka sifar shi mota ce fara wanda take da kaza a ne inta kaza mi inta kaza a yi da sa a wasafa shi da sifa yace idha dabatahu biha idan lokacin da za ku yi cinikin kun wasafa wannan a mota ce kala kaza ko kuma a moto ne nake so to moto kala kaza wanda ga girman shi ga kaza ga kaza bi sifatin mundabita shine a wasafa shi da sifa wanda take siffantatta wanda kowa ya gani shi ya san da shi yace wa zikru qadarahu bima yuqaddaru bihi kuma idan ya kasance abu ne wanda ake iya kaddara shi a kaddara shi lokacin da ake cinikin yace min kailin idan ya kasance abu ne wanda ake auna shi da tiya aw wazanin ko kuma abin da ake auna shi da sikeli aw ziradin ko abin da ake auna shi ne da yaji yaji ne gare ka ko kuma a ina son yaji yaji dari na irin kaya kaza na kamfani kaza sai ce to ba matsala zan kawo maka shi a lokaci kaza amma dai kowanne ga yanda yake tashi sai ka dauki kudi ka bada kaga bai ga wannan abin a lokacin nan amma dai kuma ka riga ka sai wannan abin an yi sharadi za a kawo shi zuwa lokaci kaza shine bayyana mana idan aka samu awadin ko abin da ake iya lissafa shi haddika wannan an baka dama kai salami a cikin shi yace wa ja'ala lahu ajalan ma'luman amma dai dukkan su wa'annan wajibi ne a sanya wani ajali wanda yake sananne yaushe zaka kawo mini zan kawo maka rana kaza dile in koman dai ga ta kwana kaza kenan kai ka san yanda zaka yi ka juya diddan ka gani wannan abin na wannan mutumin ya shiga hannun shi a lokacin da aka yarjejeniya dilen zai shiga wannan shi ake kira da salami wannan kuma malai yake cewa wa atahu samara qabla tafarruqihima sharadi na gaba shine ya kasance wanda kuka yi cinikin da shi na bayu salam ya dauki kudin ya baka kafin ku a inda aka yi cinikin in baka shirya ba to ba za a baka kudi ba yadda kuka shirya ciniki aka ce eh bari ne na tambaya ya tambaya aka ce a kudi kaza ne shi ma yana nema ya ci riba a sama a zo radda aka yi yarjejeniya kaza eh na saya kaza to ka dauki kudin ka bada idan ka bada a lokacin shine ake kiran shi da salat idan baka bada ba kudi ba kace a tayi a dauko maka wannan shi ake kira da bai'ud daini bid-daini shi kuma shari'a ta haramta shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana yake cewa naha albay'il kali'in bil kali'in bi kali'in yayi hani akan sai da bashi akan cinikin bashi da bashi
duk da hadisin hadisi ne wanda yake da ifi sai dai idan kaleka saka dukkan malumai sun yi ijma'i akan haramcin cinikin bashi da bashi shi wannan hadisin hadisi ne wanda Ibnu Abi Shayba ya hutar da shi haka al-Hakim ya hutar da shi haka Imam Ad-Darqutni sun hutar da shi amma dai a cikin isra'i shi da kai wani wanda ake kiran shi da Musa bin Ubaida shi ko malumai dukkan sun yi sun da'a bashi sun bayyana yana iqtirabi a cikin dauko hadisi wannan hadisin da yake bayyanawa nahar Nabi sallallahu alaihi wa sallama an bai kalin bi kalin hadisi ne wanda yake cewa wani lokaci aka tambaye sai ya ce a ya rawaito shi daga Abdullah bin Umar daga Nafi daga Abdullah bin Umar wani lokaci kuma idan an tambaye shi sai ya ce a ai ya rawaito shi daga Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar haka yake sassaba rawun hadisin sai sanya malumai suka ce to wannan hadisi amina shi kike amma dai dukkan malaman fiqh sun yi ittifaqi akan shari'a ta yi hanni akan bai'ul kali bil kali shine bai'ud daini bil daini sai da bashi ko cinikin bashi da bashi to shine in an yi in an bada kuɗi a lokacin da aka yi yarjejeniya to a wannan halin an yi bai'us salam idan ba a bada kuɗi ba shi ya huta kai ma ka huta to wannan shi ake kira da bai'ud daini bil daini kai ka ce a kawo maka shi bai baka kuɗi ba to shi kuma wannan haramun ne sai malam yake cewa irin wannan da kai in muka leka cikin mu'amalatul maliyya mu'asara da kai wannan bai'ul borsa wanda ake yi wannan stock exchange wanda suke yi shi ma wannan sai ka gani mutum bai sanya kuɗin ba amma dai gashi nan yana da kaso a cikin kuɗin dukkan su wannan malumai sun haramta irin wannan cinikin duk abin da yake bashi ne da bashi haramun ne a cinikin shi sai malam yake cewa wayajuzu salam fi shay'in yaqbidu ajza'an mutafarriqa halaka ne a yi ciniki na salami akan abin da ake iya karɓar shi amma dai contribute ba lokaci ne ba misalin he yanzu in ce mota goma nake so kala kaza amma dai ina so in biyar sun zo biyar din na baka dama a cikin wata guda dukkan su kana iyawa ka daidaita dai ka kawo mun su kaga ayyar jejeniya ce muka yi to halaka ne ana iya yin haka ba wai wajibi ba sai an kawo dukkan abin da aka yi yarjejeniya da za a kawo shi a lokaci daya shine malai yace yajuzu assalamu fi shay'in yaqbidu ajza'an mutafarriqa halaka ne ayi ciniki na salami akan abubuwan da ake iya karbar su amma dai a rarrabe yace fi awqatin ma'luma amma dai ya kasance an san lokutan da za a amshe su kaga wannan shine sharadin da manzo Allah ya ce ila ajalin ma'lumin ya kasance ko da rarrabawar za a yi kowanne an san yaushe za a amshe shi a zaka kawo muni biyan irin komai da wanda ake yi zaka kawo muni biyan rana kaza bayan wata guda zaka kawo muni daya bayan kwana biyar zaka kawo muni daya an yi aure an yi yarjejeniya an rubuta to wannan halaka sai yake cewa wa in aslama samanan wahidan fi shay'aini lam yujiz hatta yubayyana samana kulli jinsin yake cewa da za a zo a yi salami akan kudi guda daya amma dai abubuwan da za a kawo abubuwa ne guda biyu malai yace to salamin nan bai inganta ba wajibi ne sai an bayyana kudin kowanne misalin zai dauki jika goma ya bashi sai ce mai ai abinda nake so da wannan jika goma ka kawo mini buhun hatsi ka kawo ni buhun dawa misali to kaga ba a tantance ba buhun dawa nawa yake buhun hatsi nawa yake kaga ai wannan shi za a cuci wanda shi aka ba komai da in ya kawo to shi ne malai yace be ingantuwa wannan salamin wajibi ne wannan komai din sai an bambanta kudin kowanne a ita dawa a jikka hudu take hatsi kuma a jikka shidda yake to a wannan ana iya yin salami amma dai idan aka musu kudin gora aka ji mulla a to zan baka jikka goma amma dai ni abinda nake so zuwa lokaci kaza ina son ka kawo ni buhu ɗaya na dawa buhu ɗaya na hatsi to wannan salamin bai yi ba saboda akwai cutuwa game da shi wanda aka bashi dauko kaya sai malai yake cewa wa man aslama fi shay'in wannan kuma da akwai misallai da yawa wanda idan muka shiga cikin mu'amala ta yau da gobe zaka samu ana yin su yace wa man aslama fi shay'in lam yusrifu ila ghayrihi lam yujiz lahu bai'ahu qabla qabdihi yake cewa duk wanda yayi salami akan wani abu yace to bai da intin ya canza wannan salamin zuwa ga wani abu da misalin ya ce a ai mota yake so ta hawa aka zo aka yi yarjejeniya eh wannan motar kaza za ta yi aka yi aka kulle cinikin salami ya dauki kudi ya bada za a kawo mota rana kaza sai ya kira ya ce a aina fasa wannan motar ta hawan ba ta hawa za a kawo mun ta sana'a za a kawo mun kulkurkura za a kawo mun yace to bai tantantuwa sai dai ko a warware cinikin a zo a kulle sabon cinikin wannan shine abin da malam ya kawo mana kenan wadda da kwai hadisi ne wanda yake yana da rauni da kwai Abi Sa'id al-Kalabi yana ɗaya daga cikin rawin hadisin wanda da'ifi ne ba a karba hadisin shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man aslama fi shay'in fala yusrifu ila ghayri duk wanda yi salami akan wani abu to ba zai canza shi ba zuwa ga wani abu wanda yake koma bayan shi ba da masala ce wanda da yawa daga cikin malamai ilimi sun yi bayani akan ta wallahu ta'ala a'lam yace walam yujiz lahu bai'ahu qabla qabdihi masala ta karshen babu malai yake cewa kuma bai halatta mutun ya sayar da wannan abin da aka yi mai salamin shi kamun ya kama shi kamun ya rike shi ya shigo cikin hannayen shi misalin an saida mai mota ce ya saya da ya sayi mota kamun ta iso sai ya ce a aiwa ne yanzu abin da za a yi shine da kwai mota ta hannun wani na sayi ta miliyan guda nawa zaka saya shi ko bata shigo hannun shi yace to bai ingantuwa har sai abin sai ya shigo hannun ka kun karanta hadisi na ba man ibta'a qa'aman fala yabi'u hatta yastawfiyahu duk wanda ya sayar da abinci to kadda ya sayar da wannan abincin ya sayar da wani wannan abincin har sai ya rike wannan abincin da hannayen shi al-lissafa eh abinda na nema shine ka amsa idan shine muka kawo masala asara inda baka amsa ba to asara tana hannun wanda ya saida maka bi mujarrad ka amshi kayanka to asara ta koma karka a lokacin nan kake in ce ka saida shi shine in riba ka samu takace in wani abu ya au naka ne duka wannan to shine nan malai ya kawo mana masala ta karshe kinan bai dacewa saboda an yi hani akan ribhu malam yadman cin riba akan abin da baka rike shi a hannunka ba bai koma ba hannunka ba wannan haramun ne wajibi ne duk abin da ka saya mun yi bayani a can baya hadisin Abdullahi da Umar lokacin da ya sayi mai a kasuwa sai ga Zaid bin Sabit yana saya kamun ya amshe shi sai wani ya ce yana so zai saida mai sai ga Zaid bin Sabit ya ce mai naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk abin da ka saya kada ka sayar da shi har sai ka dauke shi ka rike shi a hannayenka ya koma mallakinka sannan a zo yanzu in ka nemi wanda zaka saida ma in ka ga dama ka yi riba ka yi riba amma dai baka ga abu ba inda za a samu kuskure to hannunwa ko wancan zaka koma ko wanda ka saida ban yace a ai wazanin ai bai kai ba adadin abin da muke so in bai kai ko kuma a buhun naka bai cika ba to wa zaka koma haka kai zaka nemo abin da zaka cika ka cika wa wannan mutumin amma dai da ka amshi kayanka ka lega to tabbas ka riga kai kana gama lalle abin ka kaza ne da kwai masaloli karkashin wannan sai malai yake cewa walal hawaratu bihi haka bai dacewa mutum ya jinginawa wannan salamin ya jinginawa wani wannan salamin abinda ake cewa hawala shine kai gani da Hausa suna ce mata kai gani shine misalin na sayi abu da na sayi wannan motar muna misalin dai da muke buga da na sayi wannan motar salami ne muka yi yanzu sai wani na sayi ta miliyan uku sai wani yana bi na miliyan uku yanzu sai in ce mai ai na ba wani miliyan uku ya so mun mota da haka rike wannan mota ka tuntubi wani kurum ka rike motar nan miliyan uku balar ɗinta miliyan uku na bashi kurum ɗin ta zo ka rike ta to wannan shi ma bai cancanta bai halatta wajibi ne sai idan ta shigo hannunka ta koma mallakinka to a wannan halin da wani abu zai same ta ai ba taka bace ba haka da shi da misalin koda wani yake saya idan ya saya sai ya ba direba ga direba dauka ka kai wani akan hanya bata iso ba inda shi ne zai tura direban ya amso to wannan direban ya koma wakilin shi amma dai shi ya nemi direban shi ya bada to har yanzu kalkashin shi take ba kalkashin ka take ba kenan da wani abu zai same ta da hukuncin naka ne ba hukuncin shi bane ba inda shi ne ya tura direba a ta yi a ɗauko mai a hanya wani abu ya same ta to wakilin ka ne ya amshi kaya a hannuna ni na riga yi na hudda kaya daga hannuna ka amshi kayanka duk abin da ya samu kuma wannan naka ne ba nawa bane ba sai dai in na ga dama in taimaka maka da wani abu yace walal hawalatu bihi haka haramun ne ayi kai gama da wannan salami da aka yi yace wata juzul iqalatu fihi aw fi ba'dihi yace halaka ne ayi iqala iqala shine warware ta jiki amma dai suna kiranta da zabewa shine halaka ne ayi iqala a warware wannan tunikin da aka yi ko kuma wani bangare ne wannan tunikin ya za a yi a warware tuniki bayan an riga an kulla shi ai tambaya mun yi babul khiyar albay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa ko in aka riga ya aka rabu to hira ko a ce a wani yana da zabi akan tuniki babu shi sai dai idan ka ga dama to wannan daman shine ake kiran shi da al-iqala shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man aqala almu'mina fi bai'atin aqala Allah asaratahu yawm alqiyama duk wanda yaji tausayin dan uwan shi a cikin ciniki ya tausaya ya meda ya warware cinikin ya meda mai kudin shi ko ya meda mai kayan shi yace to shi ba Allah zai ji tausayin shi a gobe kiyama zai tado shi to wannan shine nan yake bayyana mana he dai idan ya kasance iqala ce za a yi shine mu warware cinikin amma dai absara din kaina shi kuma wannan mustahabbi ne amma dai in na ga dama ba wanda zai tada wannan ciniki ya riga ya tabbato saboda mun yi bayani akan baya akan matsala wanda take ta khiyar zabi wanda ake bawa masu saye da sayarwa to babu wani abu wanda ya saura ciniki mun rabu ba mu yi wani sharadi ba abin abu ya koma naka kudi ya koma nawa ba wanda zai tada sai dai idan na ga dama in yi iqala wannan kuma iqala in kai ta kuma Allah kai ma zai maka a gobe kiyama shine yake cewa li annahu fasakhun sabida ayi wannan fasakhi ne wannan kuma tana iya yiwuwa mutun ya nema a warware ta nike saboda kayan da aka yi komanta sun zo sun yi tuniki a ai gashi dai ina son kaya kaza mai sifa kaza kuma ina son su zuwa lokaci kaza sai a ce maka to ba matsala kayan nan kaza suke tashi ka dauki kudi ka ta saka bada shi ne ya tashi ya tafi sayan kaya sai ga kaya sun haura ko kuma a ya sayi kaya ya ga transport ya haura idan ya ce ya kawo kayan nan sai ya yi ciko to bi zai sai ya nema to wani cirkin da fa ba ya yi ba kaga ga abin da muka shiga hali ya to idan ya ga dama yana iya yi mai iqala ko kuma yayi fasakhin yayi iqala a dukkan cinikin ko kuma yayi iqala a wani bangare na daga cinikin ko kuma shi wanda yayi salaman wanda ya bada kudin da ya tafi ya bada kudi za a kawo kaya ya leka heji ashe a farashin duniya kayan sun rage kudi da rabin kudin su ma ana iya samowa to kaga wannan an riga an zartas kuma shi ya tafi ya ga ya samu warwas to ya za a yi in ya ga dama shi wancan yana iya warware cinikin ko kuma a warware wani bangare na daga cinikin wannan kuma idan yayi ita ce ake kiranta da iqala ya kyauta wallahu ta'ala a'lam sai babu na gaba malai yake cewa babu alqardu babu wanda yake mana wanda zai mana bayani akan bashi shi kuma bashi mun san abu ne wanda shari'a ta halatta mana shi kuma yana kasancewa min babil muwasati babi ne na taimakekkeniya tsakankanin ƴan uwa duk wanda ka bashi to haƙiƙa tabbas ka riga ka taimake shi sai dai hadda da akwai matsala wanda malamai suke tattaunawa shin mutum ya bada kyauta ya bada sadaka ko ya bada kyauta ko ya bada bashi wani yayi wani suka ce ai bashi ai ya hilada wani suka ce ai kyauta ai ta hilada shi dai ala ai misalin mutum ya zo neman bashi maimakon ka bashi ka bashi kyauta to wannan kyauta ta hilada akan wannan bashin da ka bashi saboda yana cikin halin bukata to halin bukatar nan shi kuma abinda ake so shine a taimaka da zai kasance ka bashi ko ka bashi kyauta lokacin da bai da bukata to tabbas lokacin da yake da bukata ya zo neman bashi ka bashi to bashin ya fi fadala saboda shi wannan babi ne na bangaren taimakekkeniya ko bashi kuma ba wanda yake karhincin bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jingina ya bada dir'i ya bada silken shi an bashi kwano ko tiya 11 na sha'ir ne yace su da iyalan shi haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Aisha wanda Aisha take bayyana wa ta ce ta ga shi kudin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk sun dan kodi sun dan wannan sun dan shanye sai take cewa ai ta ji labarin wani ya kawo wani behude ya kawo kayan shi shine da ka tura an neman maka bashi manzo Allah ya tura a neman mai bashi sai ya ce wallahi ya sani Muhammad in ya bashi ba zai biyo mai ba aka zo aka wadi yau manzo Allah ya ce wallahi ya sani
na yi shi imani kuma ya sani da in ya bani sai na maida mai kayan shi. Kaga wannan bashi ba wani abu ne ba, wani sai dauka wani abu ne, amma dai ya kasance wanda aka bashi bashi ya sanya wa zuciyar shi yana nema ya maida bashi. Saboda manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yake cewa mutane guda uku haƙƙi ne akan Ubangiji ya taimake su. Yace salasun haqqun ala Allahi aunahum, mutane guda uku haƙƙi ne a gun Ubangiji ya taimake su. Ya kawo yake cewa annakihu yuridu al'afafa, duk wanda yayi arme yana neman ya kame kanshi to Allah ya dau alwashin sai ya taimake shi. Haka wanda ya ci bashi yana neman ya mayar da bashin nan, Allah sai ya taimake shi akan ya za a yi mai da bashin nan. Amma dai duk wanda ya ci bashi da niyyar ya cinye to wallahi tallahi ba wani taimako wanda Ubangiji zai yi mai, haka zai zama ya mutu da wannan bashin, kuma a gobe kiyaya mai da kuma hasali ma babban kalubalen ya hana shi kwanciyar kabari. Allah kiyaye mu da bashi. Akwai riwaya wadda Ibn Majah ya gudar da ita da isnadin da da'ifi ne, wanda yake cewa ma min muslimin yaqridu musliman qardan marratayn illa kana ka sadaqatiha marra. Yake cewa ba wani musulmi wanda zai baiwa wani musulmi bashi har sau biyu, yace face ta kasance kamar sadaka ce yake mai. Kaga a me do me kuma gashi nan yana halin sadaka abin da ya bada. Kuma malam ya kawo mana dalili akan halaccin bashi, ya kawo yake cewa an abi rafi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama istalafa min rajulin bakar فقدمت عليه ابن السرقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فبكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال أعطيه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. حديث يقول إمام مسلم يهدر رشي من زال دق رافع بن أبي خديج رضى الله اشتبته أقريش حكتي وللي من زال صلى الله عليه وسلم ياتباش وتا ikaramar taguwa ko matashiyar taguwa a wurin wani mutum. Nan as-salaf, kamar yadda muka yi bayani, as-salaf mun yi kawo ana kiran shi da as-salaf, dukkan su yana dauka shi ma. Ai idan ka dauka da kai wani nau'i na daga bashi a baka, sai lokacin da ila ajalin ma'lumin sai ka maido shi. Kuma nan as-salaf ko kuma al-qard, as-salaf ko kuma al-qard dukkan su ma'anar sa daya shine bashi wanda zaka dauka ka bada shi ba tare da wata manfa'a ba, bin baka ba dan ka maido mun wani abu wanda yake kwatankwacin haka ba. Shine yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci bashin wata ɗan karamar taguwa ko matashiyar taguwa, yace fa qadimat alaihi ibnu sadaqa, lokacin da sadaka ko raƙun ma na sadaka suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, a lokacin nan ya nema ya maida wannan bashin da ya amsa. Fa amara aba rafi'in an yaqdi ar-rajul bakratan bakarahu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umurci abu rafi' damma shi ya amsu, ya umurce shi da ya mayar da wannan ba shi amso ba, manzo Allah ya ci bashin dai. Shi Abu Rafi yana ɗaya daga cikin waɗanda suke wakiltar dabbobin ko ra'umma na sadaka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine lokacin da aka kawo su, manzo Allah sai ya umurce shi ka nemi matashiya a cikin wannan ra'umma da aka kawo a mayar wa wannan mutumin wanda na ci bashin ɗan karamar ko matashiyar ra'umma shi. Faraja ilaihi abu rafi sai ya dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai yake cewa lam ajid fiha illa khiyara, manzo Allah ai bin samu matashiyar taguwa ba a cikin wannan raƙumma na sadaka da aka kawo ba, illa zababbin raƙumma, yace raba'iyyan, wanda haƙorin shi wanda ya riga ya karye. Arraba' shine wannan haƙori wanda yake gaban wannan mai tsini. Wasu daga cikin malumai idan an ce jamalun ko ibnu raba'i shine taguwa ko raƙumin da yake da shekara bakwai, amma da dukkan su ma'anar tunda bai yiwuwa raƙumi ya fara ya zubda haƙori in bai kai ba shekara bakwai ba, haka ne malam ko? To shine suke cewa idan aka ce raba'i shine wanda ya kai shekara bakwai, shi kuma raba'i na abinda yake ni shine wanda haƙorin shi ya karye, haƙorin shi ya riga ya huta, kenan latijar raƙumi ne ya kai shekara bakwai. Yace to da ya dawo yake cewa manzon Allah babu wa'ansu raƙumma wanda suke ƙanana matasa wanda za a iya maidawa a matsayin bashin da ka amsa. Abinda muke da shine khayaran raba'iyyan, shine zababban raƙumi ne, zababbin raƙumma ne, kuma dukkan sun zarta ko sun kai shekara bakwai. Faqala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a'tihi, ka bashi wannan raƙumi, fa inna khairan nasi ahsanuhum qada'an, mafi alkhair mutane shine wanda idan an bashi zai maida bashin sai ya kyautata akan bashi. Wannan rubuta shugo kenan. ko hadiya niya ba yarjejeniya ba yauwa in dai za a yi yarjejeniya shine malumai suka ce sharadi guda uku ƙari akan bashi yake da in dai aka samu ɗaya daga cikin su to ta koma rika shine na harko a yi sharadi akan sai yayi dadi lokacin da yazo ya bashi bashin jika goma sai ce mai wani in ka tashi me domin bashin nan to hohe ka me domin jika goma sha daya wannan ya koma riba ya tashi daga bashi sharadi na biyu shine kada shi wanda aka ma bashi aka bashi bashin yayi alƙawarin ƙari kamin ya meda shine misalin sun ga mu an bashi bashin jika goma ya huta ya ta yi ran nan ya suka ga mai ce kai wani a bashin nan naka wallahi na ji dadin shi zan kara ma dala 50 a saba to wannan riba ta riga ya tashi in bai bashi ba in dai yayi alƙawari kai ko da ran da zai kawo ne yace dan ma na yi wa kaina alƙawari in zan maida maka zan kara maka jika goma to wannan ba riba ta riga ya tashi ba shine kuma sharadi na uku shine ya kasance a cikin al'adar mutane babu wannan al'amar idan ya kasance mutane kamar ɗan gari suna da al'ada idan ka ba da bashi ka tashi mai da bashin sai ka ƙara wani abu to wannan fa ta koma fa riba saboda al-ma'rufu 'urfan kal-mashrutu shartan duk abin da mutane suka al'adanta da aikata shi to kamar ka ce wa sharadi ne wanda mutane suka shartanta wa kawunansu ina fata an fahimta wannan sharadin guda uku idan babu su to tabbas a kyautata lokacin da za a mayar da bashi kayi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni akan shi shine ka zo ka miro mai bashin shi wani ka bani shi ka goma Allah saka da alheri sai ka dauko wani dan bahunka na kwaye ka ce mai wani gashi nan wannan kuma akai wa yara wannan kaga wannan bai ci wannan kyautatawa ce kai ko kuma a'a ya baka da ya baka rago ne ya baka zuwa wani lokaci zai ka mai da mai irin wannan ragon duk da zai yi wahala a samu irin wannan ragon sai ka zo ka ce ka samu wanda ya yi shi ka mai da mai ka ce mai a kurmu wannan na gani ne kurmu bin samu wancan ba kuma ina so in ƙara kyautatawa akan abin da ka yi mini gashi ka mai da mai ka yi shi lokacin da ka mai da to wannan bai cikin halin riba shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a bashi mafi alkhairin abin da ya bada saboda mafi alkhairin mutane shine wanda lokacin da zai mayar da bashi zai bada abin da sama da abin da aka bashi amma dai ba tare da wani sharadi ba wanda suke tare da wanda ya bashi bashi ba ko ba tare da wani alkawari wanda yayi wa wanda ya bashi bashin ba kuma ya kasance ba wai al'adar mutanen garin bane ba idan sun baka bashi sai sun kara maka idan ku aka yi hakan to ya shiga karkashin kaida wanda malaman fiqh suka tabbatar shine المعروف عرفا كالمشروط شرطا سيما ليكي تيوا ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله دو وندا يباك رمتي كو يتي رمتن يتي باشن وان ابو تو واجبيني يمير دا كتم كتن ابن دا اكباش سيدي ادن يا كسن تي انغا غارا انا اياوا اي قيمة misalin yanzu wannan matsalar ai dan taguwa ne dan karami ne matashi ne aka bada aka nemi matashin aka rasa kaf kasuwa a saya a meda mai abin da ya bada to ana iya kirawo shi ka yarda ai kima ina yarda ai kima kimar wannan matashi nawa yake kaza yake ka dauki kudin shi ka bashi shine fa alaihi raddu mithluhu wajibi ne ka mayar da kwatan kwatin abin da aka baka yace waye juzu an yarudda khairan minhu kuma halaka ne ka mayar da abin da yahi abin da aka baka alkhairi ka ƙara kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma wannan kalgashin hadisa abi rafi wanda muka karanta yace wa an yaqtarida tafariqan wa yurda jumlatan yace halaka ne mutum ya amshi bashi ba so ɗaya ba so biyu ba a rarrabe kuma ya mido jumlatan wahida shine lokaci kadan lokaci daya ya mayar da su yace amma dai idan lam yakun bi sharbin idan ya kasance ba tare da wani sharadi ba misalin mai shago ne bakin gidansu sai ya zo ya ce ba ni 100 gobe ya ce ba ni jikka jibi ya ce ba ni 20 haka yana amsa yana tarawa yace to halaka ne lokacin da suka taru sai ya mayar mai ya ce wani da lissani na nawa ne ran na an yi kaza to ga kudin ka ya mayar da shi jumlatan wahida amma dai ya kasance babu sharadi idan kwa aka yi sharadi wani zan ringa baka bashi 20 30 40 kullum amma dai in ka tashi mai domin zaka mai domin lokaci daya to kaga wannan da kai manfa'a a galkashin wannan saboda shi wanda za a mai ruma lokaci daya kamar an mai adashe ne kamar gani zai yi kyauta aka bashi an gwanar da shi shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayyana wa kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba dukkan bashin da aka bada ya janyo wani amfani game da wanda ya bada bashin to ya zaman to riba ina fata an fahimta in dai an yi sharadi to wannan ma ba hira a medo su jumlatan wahida kai tsaye a dunkule duka wannan kokudi a medo babu wannan amma dai in ba a yi sharadi ba to wannan yana da intin ya zo ya kawo mai kayan shi ko Allah ya mai gidar dogo ya samu lokaci da sai ya tattaro ya medo mai kayan shi amma dai in an yi sharadi to da kai wata wani amfani wanda shi wanda ya bada bashin zai samu ita kuma shari'a ta haramta duk abinda wanda ya bada bashi zai samu na daga amfani to wannan amfanin ko wannan bashin ya koma riba sai malai yake cewa wa in ajjalahu lam yata'ajjal yace kai koda wa inna ajalahu lam yata'ajjal ko me ya rubuta a nan Yusuf wa in ajjalahu lam yata'ajjal idan ya jinkirta shi to bai jinkirta ba yake gani in aka auna wannan hede ya dawo wa inna ajalahu lam yata'ajjal lalle inda za a jinkirta shi to ba zai jinkirta ba kamar misalin wa inna ajalahu lalle jinkirta wa inna tabbas kenan bashin da aka bada wanda yake mutafarri wanda aka bada shi a rarrabe yace lam yata'ajjal to ba zai ba wai lalle ba sai an yi ilzamin mutum ba a jinkirta shi misalin ya bashi bashin jikka ya kara bashi jikka wannan jikkar ya ce rana kaza zai mero ta waccan jikkar ya ce rana kaza zai mero ta yanzu sai ya hada sai ya jinkirta su ko ya gaggauta su yace to ba wani abu akan shi shine yake bayyana mana wannan misalin wala yajuzu sharqu shay'in liyantafi'a bihi al-maqrud yace bai halatta shi wanda ya bada bashin ya shanya wani sharadi dan ya amfani da shi liyantafi'a bihi al-maqrud dan ya kasance wanda ya bada bashin ya amfani wala yajuzu sharqu shay'in liyantafi'a bihi al-maqrud bai halatta ya sharɗanta wani sharadi daga cikin sharadin da ya kamata a sharɗanta yace liyantafi'a bihi al-maqrud saboda wanda aka bashin ya amfani da shi sai sanya ya kawo mana dalili kullu qardin jarra nafan fa huwa riba nan misali in muna so mu huddota misalin ya zo ne ya ce mai bashi nake so ka bani ina so bashin jika 100 sai ce mai to wani zan baka bashi amma dai da sharadi me sharadin da kai wata a gidanku ina so ka bani aurenta to kaga wannan kaga ni liyantafi abihi al-muqrid kaga ni ba an bada bashin bane ba dan Allah ba dan ya amfani da wani abu ko misalin yace ai wani naga wata mota kawa da kake hawa nazo ina neman bashi wallahi gari ya nawa kake bukata ina son miliyan 5 kai kuma dan ma ka haka kana jira Allah kawo shi to wani wallahi zan baka bashin nan amma dai kaga wannan motar nan taka wanda kake dan daukan wanka da ita to he waye dai he idan ka sai da mu ita ka zo mu yi tunki a bala sai da to ni ko mana baka bashi yace to shikenan shi kuma yana cikin halin bukata to shikenan kawo nawa ka saya na saya kaza sai ya amsa shi kuma ya bashi bashi a sai da mai kuma a bashi bashi to shine nan malam ya kawo wala yajuzu sharqu shay'in bai halatta a sharɗanta wani abu ya ce biyar tafi abin mukar dan shi wanda ya bada bashin ya amfani da shi saboda matsala ta addini kullu qardin jarra nafa'an fa huwa riba duk abin da zai mai bashi ko wanda ya bada bashi zai amfani da shi to tabbas idan ya amfani da shi abin da ya amfani da shi to riba ne ya ce illa an yashtari rahan sai dai idan ya yi sharadi bangaren matsala ta rahan shi ne jingina ko kuma auka filan ko kuma lamani garanti ya ce to wannan halaka ne a sharɗanta abinda za ka amfani da shi shi ne misalin ya ce mai bashi ya ginsu sai ce mai ai ba za ba ka bashi ba sai ka bani wani rahan shi ne jingina mi gare ka na jingina ina da takardun kare na yayin kaza eh to ya kai kimar bashin da zan baka kawo mini kaga wannan ai da kai amfanin menene shine wanda ya bada bashin zai samu nutsuwa saboda idan babu wannan garantin idan babu wannan jinginar da aka bada kaga ai ba hirar wannan ko a mota gare shi a to kawo mini motar ka kawo ta ka ajiye ta a gare shi na yadda ka mero mini ka yadda ka mero mini bashi na ka zo ka dauki motar ka amma dai shi wanda aka bashi jinginar bai da intin ya amfani da wannan abu idan ya amfani da shi to wannan ya koma ba amfanin shi anan da aka bada dama shine ya kasance samun nutsuwa ai da kai amfani a ciki saboda idan bai medo maka ba mudda ta riga ta huce ka zaka medo mini bashi bayan wata guda baka medo mini ba ya wane ya bashi wallahi abin an buga to ya na kwana nawa zan kara maka in zida ya zuwa lokaci kaza da kai wajen gidanka a wurina eh a jira ya zuwa karshen wata na gaba a jira ya zuwa karshen wata ya bashi shiru to dan ma mun yarjejeniya wannan kayan naka zan yi likidi a amshi kudi na ni ma ina da bukata kurin kaiwa za ka yi a kasuwa a sare abin da ya saura ka medo mini kayan shi in kuma kai za a ma ciko ka jira ya lokacin da ya samu ya ida cikin maka kudinka wannan shine kenan bangaren rahal kenan jingina ko kuma kafil ko kuma garanti a baka lamani in ce to zan baka bashi amma da kai ka kawo mini lamani me ne lamanin da kai wani yana jin yaunin shi wani ko da ake kai ake kawowa yana da halin da zai iya biyan wannan bashin ka gani ya amfani shi wanda ya bada bashin saboda ya samu nutsuwa a bashi da dai a hannun wani yake amma dai wani ne garantin shi in ya gaza to wurin wani zan zo in tsaya a bani kuɗi na to shine malam ya kawo yake cewa illa an yashtari rahana kenan bai yiwa wanda ya bada bashi ya bada bashi dan ya amfani da wani abu yace sai dai idan ya kasance ya bada bashin ne bai amuntu ba da wanda ya ba bashin yana nema a bashi jingina aka bashi jingina dan ya samu nutsuwa kaga amfanin shine samun nutsuwa ko kuma a'a a bashi garanti wane ne zai kasance mai lamani idan an rasa bashi in koma in ta yi amshi bashi na auren shi sai malam yake cewa wala tuqbalu hadiyatul muqtari haka ba amsar hadiya ko kyauta na wanda aka bashi wanda ya baka bashi kurum ku haɗu da shi kurum ya meka maka wani abu to ba amsar kyautar shi ba amsar kyauta wannan kuma da kai hadisin da Imam al-Bukhari ya wutar shi hadisi Abdullah ibn Salam yake cewa Abi Barda yake cewa tabbas ya kai Abi Barda kana wata ƙasa wadda riba ta koma musu ruwan daraga makodina kurum amfani ta'amuli ake da riba yake cewa fa idza kana laka ala rajulin haqqin fa ahda ilayka himlu tibnin aw himlu shay'in am bilka fa innahu riba yake cewa idan ya kasance da kai bashi a hannunka bashin wani wanda ka amsa yace ya maka kame afwan yake cewa idan ya kasance da kai bashin ka a hannun wani sai ya maka kyauta wani abu wanda yake na sha'iri ko kuma wani abu wanda yake na wani abu wanda zaka iya amfanuwa da shi yace to kada ka sake ka amsa saboda idan ka amsa ya goma maka riba saboda ka amfani da wannan abu kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba shine malai ya bayyana mana yace illa an yakuna bainahuma adatun aida illa an yakuna bainahuma adatan biha sai dai idan ya kasance tsankanin su suna da wannan al'ada ce a tsankanin su suna yin bashi tsankanin su to a wannan suna kyauta tsankanin su to a wannan halin an bada dama ya saba kawo maka kyauta kuma bashin shi akan ka to wannan an bada dama ka amsa qablul qardi kamun wannan bashin da ya baka kina idan ya kasance suna da al'ada da kai zumunci tsankanin su idan ya samu yana mai kyauta to idan ya mai irin wannan kyautar to babu wani lahi a kan shi misalin yana ya kasance kowace shekara yana daukan wannan wani alkhairi yana yi mai a wani lokaci wanda yake kebantacce sai ya zo wurin shi ya amshi bashi shi kuma wannan sai ya dauki wannan alkhairin da yake mai sai ya samu damar zuwa ya yi mai to wannan kuma babu lahi a kan wannan abinda ya saba yi mai na alkhairi idan ya bashin ko da ya kasance da kai bashi a hannun shi to tabbas babu wani lahi a kan haka amma idan ya kasance kuma bayan haka to haramun ne wanda ka ba bashi ya mika maka wannan ya baka wani kyauta saboda idan ya amsa fahiya riba ce tsantsarta sai masala ta muna iya tsayawa nan masala ta at-tas'ir wancan sati da muka yi bayani na ce da kwai masaloli guda biyu wanda suna da muhimmanci muna iya mutattauna saboda amfanuwa wanda muke iya yi da wannan masaloli shine masala ta farko shine sharuddika wanda tunda ai karatunmu na baya mun yi bayani ne akan al-khiyar shi ko mun ce khiyar innan zabi bangaren masu cinikayya guda biyu yana kasuwa kashi uku amma ya kasance khiyarul majlis wanda za a yi shi anan in kuka rabu shikenan ciniki ya riga ya tabbatu ko kuma khiyaru sharadi ko kuma sharadi ne za ku yi zan baka abu zuwa lokaci kaza ko kuma khiyaru aibin wanda aibi ne gare ka to zan mayar maka da kayan ka ko kuma khiyaru gabanin wanda bugun hancin ka ne aka yi to yanzu kana nema bugun hancin da ya kai inciyar in abin da aka bugi hancin ka shi ma kana da zabin ka mayar da wannan kayan a baka kudin ka ko kuma a maka compensation abinda wannan bugun hancin da aka yi maka shi ne da kwai irin nau'i'ika na cinikayya wanda ake yin su wanda su ma za ka gani a ka'ida za a ce maka an gindaye wani sharadi sharadin amma dai sharadin ne wanda yake lalataccen sharadi misalin mai saidawa zai zo ya ce a ina da kaya amma dai kaya na no testing kuma non return ake cewa ko no testing non return in na saida maka to ba za ka yi test ba a gabana ba ko ba za ka nuno mini kayan ba to irin wannan shine ake kiran shi wannan da ashurutul batila duk wanda ya maka wannan sharadin to sharadi ne wanda yake lalataccen sharadi saboda cin duke ɗan uwa ne ba tare da haƙƙi ba shi kuma addini kullun ya kawo mana babbar ka'ida la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil aka wannan sharadi ne aka yi amma dai sharadin sharadi ne wanda shari'a bata yarda da shi ba ko kuma ya kasance ka zo shago kayi sayayya ko ka sayi wani abu sai a ce maka to aka rabaka Allah wannan abu in ka sayi shi wa in ka medo to ba za a baka kuɗi ba za a meda maka kuɗin ka ba sai dai da wannan kuɗin ka sayi wani abu wannan zaka gan shi a wanda kasashen mu zaka ga da yawa ana irin wannan ta'amulin wannan cinke shine shi ma wannan sharadi ne wanda yake batil sharadi ne wanda yake ba ingantacce ba daga samu kurmi yazo ka medo kaya amma dai fa sai dai ka dauki wani abu wanda yake da kima abinda ka saya da wannan amma dai ba za a meda maka kudin ka ba to wannan shi ma sharadi ne an ci dukiyar ka ba tare da haƙƙi ba ka ga abu ko ka zo abin yana da aibu ko wani amma kamancin haka ka medo to wajibi ne a mayar maka kudin ka amma dai in ba wani aibu kurmi haka ga to wannan kuma mutum yana iyawa ya ga dama abin da ya ga dama akan ta sai dai idan ya ga dama ya maka iqala ita ce wanda muka yi bayani akan ta yanzu nan a karatunmu na baya sai irin sharadduka wanda kuma ake dorawa a kasuwa shine misalin zai ce maka zan sai abu kaza amma dai ko ina son abu kaza to zo in saida maka zai saida maka amma dai zaka ringa biyan shi bil taqsita shine far'in shiyans in ka bada a wannan watan zaka bada kaza a wannan watan zaka bada kaza a wannan watan zaka bada kaza sai wata na biyu yazo aka gaza badawa a cikin sharadin sai a ce maka daga ka ƙara kwana biyan to wannan fa abun ma turkin nan waya riga ya tashi fa ne do wannan abun zaka yi saboda baka iyawa to ka shi ma wannan sharadi ne wanda yake ba ingantacce ba zawwa za a yi a zamuna a daidaita a ga abin da ya kamata a yi a cikin mas'ala sai mas'ala wadda ita ma muna iya fa'idantuwa da ita ƙarƙashin masalolin shine mas'alatu tas'ir shine sanyawa kaya farashi kurmu a ce an sanyawa kaya farashi ba wanda ya isa ya gitta wannan farashi asalan in muka dauki mas'alatu tas'ir shine malamai suke cewa kamar yanda wannan zakariyul ansari a cikin asnal mutalib ya kawo yake cewa taqdirus sultani aw na'ibahu lin-nasi si'ran wa ijbaruhum ala at-tabayyu
shine ala nabiyyina muhammad
ko shugaba ko wanda yake wakiltar shugaba sai ya ce ai kaya kala kaza kurma an sanya musu kudin su kaza ne kuma ba wanda ya isa ya saida su sama da haka kurin kudin su kaza ne wannan shi ake kira da at-tas'ira kuma idan muka dauka a ainihin ma'anar shi ko a ainihin ta'rifin da malaman fiqh suka bada shi kuma a ainihin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasafa shi at-tas'ira haramun ne wala kurmi yazo ya tsaya yace ai ya sanya wa kaya ko din yana jagora yana yace kurmi kaya kaza kurmi ba a ƙara saida shi sai akan kaza wannan haramun ne bi ittifaqil ulama dukkan su malamai sun yi ittifaqi sun kawo dalili akan wannan ayat la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum mahallu shahid illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai idan ya kasance kasuwa ce wanda kuka yi tsankanin ku kuka yarda wa juna na saya eh nawa ka saya na saya akan kaza eh na saida maka shine malam imamu shaukani a cikin nailul abdar ya kawo yake cewa shine illa an takuna tijaratan an taradin minkum shine ilzamu sahibu silati an yabi'a bima la yarda bihi yace wa hadha munafil lil aya aw mukhalifun lil aya yake cewa me kaya sai alazimta shi a ce wai wajibi sai ya sayar da kaya akan farashi kaza yace kuma idan ka daika wannan aya kuma ta sha banban da abinda ubangiji yake bayani akan shi illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai dai idan ya kasance kasuwa ce mun yarda wa juna na yarda na amince zan saya akan kaza eh ka yarda ka amince zaka saya akan kaza to wannan a wannan halin haramun ne qatan ayi ya kasance da kai at-tas'im shine a sanya wa kaza kaya kaza farashi kuma dalili na biyu shine idan muka koma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yini hadisin Anas bin Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da wani yazo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai farashi yayi ya hauhawa a cikin kasuwannin Madina yake cewa ya rasulullah sa'ir lana yake cewa ya ma'aikin Allah ka sanya ma manan kaya manan farashi ya kasance wannan tsadar da ake yi a wasa ta a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah huwa al-musa'ir al-qabid al-basiq al-razik lalle Allah shine mai sanya farashi Allah shine mai sanya farashi can karatun mu na baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta yana cewa da'un nas yarzuqullahu ba'dahum ala ba'd akan wannan masalan wannan wanda talaqqir rukban da muka yi ku bar mutane Allah ya arzuta shasan su akan shashi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah shine mai sanya farashi shi yake daidaita farashi in ya maka gamkatar sai ka gani farashin da za a zo a maka tai kurum ka ce ka sallama kai arziki ka tafi wani kuma ƙarya yake ya samu irin wannan farashin Allah shi yake dora farashin shi shine wanda yake riƙewa kuma shine wanda yake yalwatawa kuma shine mai arzatawa shine yake cewa inni la arju an alqa Allah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bi mazlamatin fi damin wala mal yake cewa ina murata in haɗu da ubangiji na ba wani ɗaya daga cikin ku wanda zai zo ya tsaya yana nema akan wai na zalunce shi bangaren jini ko na zalunce shi bangaren dukiya malaman hadisi suka kawo suka ce nan yutalibuni bi mazlamatin suka ce shine ma'anar at-tas'ir in zo in sanya farashi dan in takurawa wani wanda zai saya ko kuma in hana wanda shi yake da kayan ya kasance ya fasa huddo kayan shi kuma wannan idan ka dauka zaka gani in kayan kasuwa ne to ba a samu daidaituwa ba kai a ce jagora na al'umma ya ce a kaya kaza kurum kaza za a saida shi shi wannan ya ta yayi fafutuka yayi wahala ya kawo kayan shi ko sana'a ce yake yi yayi kayan shi yanzu an ce kaza za a saida kana tunanin a wannan farashin da aka yi wanda bai gyara shi zai huddo kayan nan ya saida muku ba zai huddo ya saida muku ba sai dai ya huskanta sun zuwa ga wani wuri wanda zai iya kai sai ya saida kayan shi ya samu riba shi yanda yake so shi kuma na nan gidan wanda yake jira yanzu ana nan yana neman wannan abin ruwa a jallo in nawa ya same shi aka ce mai ya saya sai ya zai saboda yana bukata kaga an yi bi babu shi wancan an takura shi shi ma wannan an takura shi to shine ya kawo wannan riwayoyi wanda dukkansu idan aka samu at-tas'ir haramun ne qatan ay tas'ir wannan ala wajhul umum sai dai malumai sun yi bayani akan at-tas'ir jagora na al'umma yana iya sanya farashi amma dai a hali guda biyu shine an yakuna tas'iru fi ma hajatuhu amatu nas ya kasance wannan farashin da za a sanya dukkan al'umma kowa yana bukatar wannan abu sai a ce to ya za a yi a daidaita su wa'annan azamuna tare da su masu sana'ar wannan azamuna tare da su a tattauna a ji to ya za a yi a samu maslaha saboda dukkan mutane na kasar nan suna bukatar wannan abu ya za a yi a daidaita ku ku daidaita mu masu jagoranci mu daidaita saboda talakai muwa shi mai sa ya ji dadi abu na biyu duk sharadi na biyu shine an yakuna sabab qillatul aradi aw kasratul talab alla yakuna sababul ghala'i qillatul aradi aw kasratul talab kada ya kasance sababin tsada tunda ai kaya idan yayi tsada ne za a nema a mai farashi kada ya kasance sababin tsada shine qillatul arad kawo shi ne ba a yi kuma bukatar mutane ce wannan in kawo shi ne bai shigowa gari to wannan kuma wannan wata masala ce daban ko kuma mutane kowa yana bukata idan shi alike wannan abin neman shi yake wannan shi ma bai dacewa a sanya wa mutane farashi amma dai in ya kasance bukata ce ta al'umma abu ne wanda kowa da kowa yana da bukatar shi to a wannan halin ana iyawa ayi wannan shi da haka misalin wa'ansu in kasuwa sai su ware an san farashin kaza farashin wannan littafin jikari sai su ware su ce to tun da dai mun gani wannan abubuwan nan kasuwar tamu lokaci zuwa lokaci ne to daga yau an muka kawo kaza ba a saida shi ba sai akan kaza sai akan jikabiya to wannan idan mai iko idan ya ji labarin haka yana iya waye ne
salatul isha
kan tafarki a wannan jikka ake saida shi kan gundi suke ya saida shi an ba jikka ba to kaga irin wannan abu ne wanda kowa da kowa yake bukata to bai dacewa mu dauki misalin abin da ya shafi kayan abinci kaga wannan abu ne wanda kowa yake bukatar shi to inda wa'ansu su ware su ce a mun yi gungunmu to daga yau ba tare da haƙƙi ba ba tare da wannan kurum dan zalunci su ware su ce a ai daga yau mun daga shinkafa daga jikka goma ta koma jikka ishirin to kaga wannan mai iko yana iya shiga sai ya daidaita farashi saboda abu ne wanda kowa da kowa yake amfanuwa da shi to irin wannan duk abin da ya kasance bukata ce ta jama'a ta kowa da kowa to ana iya mai farashi gwamnati ta shiga ta ce a farashin shi kaza ne a wannan hali kuma a sayar da shi amma dai duk abin da ya kasance ɗaiɗaiku ne suke amfani da shi to wannan babu hira a ce a sanya mai farashi idan aka sanya mai farashi to an yi haramun bai dacewa kamar misalin hayar gidaje haka ga ai gidaje ba kowa bane mai yake da bukatar ta ba wa'ansu suna da gidajen su wa'ansu a gidajen uwayen suke zaune kaga ba za ka zo baka ce a wajibi ne wannan kurum gidaje kurum a kaza za a sanya su wannan bai daga ciki abinda kowa da kowa yake bukata shine ya kamata a ce an sanya mai farashi mai iko ya shiga ya sanya mai farashi kuma wannan da kai misalin da kai muna iya istisna'in sharadi a cikin wannan sharadukan guda biyu wanda muka zana muna iya istisna'in wata masala shine misalin kamar yadda wannan Ibn Taymiyyah ya kawo yake cewa ma idza mana annasu min bai'i silai aw muzawalati ba'dul mihan al-ma'ani al-mu'ayyana allati bin nasi hajatun masa ilaiha misalin a ce wa'ansu ne suke kowa da kowa da wani suna aikin sai a ce to daga yau ba wanda zai yi aiki kaza sai su wani kurum wani kadai aka ba shi kadai zai yi aiki kaza ko shi kadai zai ringa yin kaza zai ringa fabriken kaza yana saida shi to wannan wajibi ne gwamnati ta shiga ta daidaita mai farashin shi saboda ai kaga sana'a ce wanda wani da wani suna yi kuma dukkan al'umma suna bukatar ta to aka bar mai shi kadai yanzu ya fara wasan kura da mutane kenan in ya ga dama in ya shigo ran shi a bace ko kara musu jikka ko kara musu dari to kaga wannan bai yiwa a hankalta ba yayi ba saboda wannan da kai cin dukiyar mutane da zalunci shi sanya a wannan halin in dai aka dauki a wannan me yake da suna lasisi aka bashi abu kaza ba wanda zai yi shi kaf kasan nan in ba kai ba to a wannan halin wajibi ne a tsayar da shi a mai wannan a mai farashi nan da kai wata masala wadda muke kiranta uqudul iz'an shine contrat d'adhesion misalin ka bai irin gidan wuta gidan ruwa irin wa'annan kaga wajibi ne akan farashin da zasu bada wajibi ne gwamnati ta zanna tare da su a daidaita duk abin da yake maslaha ce ta talaka a yi wa talaka don ya samu sauki a cikin al'amarin shi to a wannan halin a shine ake iya sabke farashi a ce to farashin kaza kaza amma dai koma bayan haka a tas'ir wa gwamnati ta ce a farashi kaza kaza za a saida shi wannan kuma haramun ne kaza sai dai idan ya kasance abin da kowa yake
amfani
da shi sannan kuma ya kasance wai sababin da ya sanya wannan abin ya yi tsada ba wai yawan bukatar mutane bane ba wannan ba kin kawo shi bane ba kuma da bukatar mutane ba a wannan halin gwamnati tana da incin ta sanya farashi ko ba nan menene ya kasance dai sharadin bukatu kowa da kowa ne kowa zai mu wannan al'amari wallahi ta'ala akwai masaloli da lokacin namu ya ja mun kara wallahi ta'ala kuma bani har sati mai zawa ce mun tambaya mun kara lokaci yayi yawa insha Allah kenan kan wannan masalar da muka karanta na bashi da assalam insha Allah sati mai zawa sai mu bude tambaya wanda yake da tambaya sai ya wannan
abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayen mu da kakannin mu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce ba kuma su ita ce ba kuma mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba mu iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da ke bara adda muna fatan ubangiji ya biya bukatun sa ya sanya albarka a ciki iyaye da amanna arziki da suka ga mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya shi kansu ya rahamshe su ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makomar su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك